إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidut Tauhid da ke unguwar GRA a cikin garin Azarai a jihar Bauchi a wannan yammaci na Laraba 21 ga watan Rabiul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2021 dan ci gaba da karatu a cikin littafin Adwa'un ala jihadi Umara bin al-Khattabi radiyallahu an wannan ita ce halka ta 35 haka ne ko manara ta 35 ce haka ne wannan ita ce halka ta 35 na karatu da muke a tarihin wannan khalifa shiryayye amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an babin da muka shiga karatu cikin sa shine mulazamatuhu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lazumtar sayyidina umar ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana kaman shimfidi ko gabatarwa dangane da yanda sayyidina umar ke lazumtar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inda mun tsaya inda yake cewa qala umaru kuntu ana wajarul li min al ansari min bani umayyata bin zaid wa hiya min awali al madina wa kunna natanawabu an nuzula ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yanzilu yawman wa anzilu yawma فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك wannan duka shimfidi ne yake mana dangane da lazumtar Umar Allah yarda da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin fiskokin da za su ƙara fito maka da yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi ke lazumtar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bayani nasa yace kuntu ana wajarul li min al ansar mun kasance ni da makwabcina cikin mutan Madina min bani umayyata bin zaid wanda ya fito daga wannan kabila ta banu umayyata bin zaid wahiya min awali al-madina wannan kabila tana zaune a awali akwai unguwa da ake kiranta unguwar awali a cikin garin Madina to sayyidina Umar anan yake zaune da shi da makwabcinsa yace wa kunna natanawabu an-nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna wakilci dangane da zama gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wato da shi da makwabcin nasa kenan yanzulu yawman wa anzulu yawma yau shi zai zauna a majalisin annabi duk abin da aka yi a majalisin ko annabi ya faɗa ko aya da aka saukar ko ni bayani da annabi yayi ko umurni ko hani makwabcin nasa duk zai tattara in sayyidina Umar ya dawo daga kwadago neman abincinsa duk sai ya juye masa, gobe kuma sai a canja shi sai ya tafi neman tuwo. Sayyidina Umar sai zauna majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da abin da ya faru zai tattara na umarni, na hani, na tambaya da aka Annabi, irin amsar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar, wanda suke can suna dan damun mu fa na wajen nan. yace wa kunna natanawabu nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzulu yawman wa anzilu yawma fa idha nazaltu ji'tu bi khabari dhalika al-yawm min al-wahyi wa ghayrihi. Yace inna zauna a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai in zo da labarin abin da ya faru a majalisin na wahayi da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma wani wahayi wato hadisai na Annabi da abubuwa dai da suka faru a majalisin Annabi. Wa idza nazala fa ala misla zalika, in ma shi makwabcin na ne ya zauna a majalisin sai ya yi irin abin da nayi. Wannan makwabci na Sayyidina Umar, malamai sun yi sabani akan wane ne shi. Wasu malaman suka ce Itban bin Malik, Allah yarda da shi, Itban bin Malik bin Amr al-Makhzumi ya halatti yakin Badar, wato yana cikin as-sabiqun al-awwalun, ya kasance baya gani sosai, to amma gabanin rasuwan Annabi sai ya makance ma gaba daya, to ya rayu yana makaho har zuwa zamanin Sayyidina Muawiya, anan ne ya koma ga Allah. Sayyidina Muawiya mun san ya fara khalifanci shekara ta 40 bayan hijira, bayan an kashe Sayyidina Ali. To kaga kenan ya dauki zamani mai yawa yana makaho, tun gabanin rasuwan Annabi ya makance. Wasu malaman suka ce shine wannan makwabci na Sayyidina Umar da yake bada labarin sa a wannan hadisi da muka karanta. Wasu kuma suka ce ba shi bane, Aws bin Khawla ne, Aws bin Khawli bin Abdullah al-Khazraji, wato ba Itbana bin Malik bane, Aws bin Khawli bin Abdullah al-Khazraji shine makwabcin Sayyidina Umar, wanda suke wakilci da shi da Sayyidina Umar. Yau wannan in ya zauna majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, gobe wannan ya zauna, tsoron kar ayi wani abu a majalisin ba su sani ba. Yanzu in misali Sayyidina Umar ya tafi neman abinci, ai akwai abin da zai faru a majalisin Annabi ba tare da ya sani ba, ko a saukar da aya ba tare da ya sani ba, to amma idan yana da wakili duk abin da ya faru zai zo ya juye masa, in kuma shi ya halatta ma shi kenan dai. To wasu suka ce wanda yake makwabcin Sayyidina Umar, wanda suke wannan wakilci tsakani, shine Aws bin Khawli, shi ma ya halarci yakin Badar, kuma diyakukuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya halarce su. Shi wannan yana cikin wanda suka yi wanka wa Annabi bayan rasuwan Annabi, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sai Ali dan Abi Talib ya zo da shi da Al-Fadl bin Al-Abbas. Mun san Fadl dan babban Annabi ne, dan uwan Abdullah bin Abbas, suka zo dan su yi wanka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ba a cire masa sutirarsa ba kamar yadda ake cire wa kowa, da sutirarsa aka wanke shi. Aliyu da Al-Fadl suka zo dan su yi wanka Annabi sallallahu alaihi wasallam, to shine mutan Madina Al-Ansar, sai suka hada mutan Makka, suka hada su da Allah cewa mu ma fa muna da haƙƙi akan Annabi kamar yadda ku kuke da haƙƙi akan sa. Wani haƙƙi suke da shi? Haƙƙi na shi shugaban su ne, su mabiyansa ne, shi manzon su ne, ko kuma wani haƙƙi ne na jini na kusantaka? Shafi na shafi na 49 ne ko can ƙasa? Shafi na 49 can ƙasa. Yace qala Umar kuntu ana wa jarul li min al ansar min bani umayya. Yawwa, kawunansa ne, masha Allah. Mutanen Madina za su zama a matsayin kawunan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato dangantakan da haƙƙin da suke nibi ba wai haƙƙi bane na musulunci, tunda ai Aliyu an san makusancin Annabi ne, dan babban Annabi ne, sannan kuma yana auren 'yar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl shi ma dan dan babban annabi ne, inga dangin annabi ne na kusa. To wannan ta bangaren mahaifin annabi, su kuma mutan Madina dangin annabi ne ta bangaren ba bangaren mahaifiya bane, shi ma bangaren mahaifi ne amma ta gurin mata, shi yasa ake cewa kawunansa. Nan su Aliyu, su Al-Fadl bangaren mahaifi ne amma gurin maza. In an ce gurin maza, in ka dauka tun daga kan kaka duka maza haka. To amma nan abin da yasa aka ce kawunansa, mazantakan ya yanke da mata, abun kamar bai fito ba. Yanzu Aliyu dan Abi Talib, mahaifinsa ba shine Abu Talib ba, kakansa shine Abdul Muttalib. Annabi sallallahu alaihi wasallam babansa Abdullahi, kakansa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib wane ne babansa? Hashim. Hashim wane ne babansa? Abdul Manaf. Wai baban Abdul Manaf? Qusay. Wai baban Qusay? Kilab. Sai ka tafi har can zuwa kan Adnan, kakan Annabi na 20. Kun ga da Aliyu da Fadl sun hada dangantaka da Annabi ta bangaren iyayen Annabi amma maza, har kakaninsa duka maza. Su kuma mutan Madina sun hada dangantaka da Annabi ta bangaren kakan Annabi amma ta gurin mahaifiyar kakan Annabi. Idan ka ce Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib, to shi Abdul Muttalib mahaifiyarsa yar Madina ce. To daga nan ne abin ya yanke. Ma'ana su suna da dangantaka da Annabi ta fiskar mahaifiyar kakan Annabi. Ta fiskar mahaifiyar kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan yasa suka ga su ma suna da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine suke so su ma ayi tarayya da su, tunda wanke Annabi wannan daukaka ne, a ce kana cikin wanda suka wanke Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa. To shine sai suka daga kafa suka ce, to ku ayyana mutum daya daga cikin ku yazo yayi tarayya da mu, yayi tarayya da Aliyu. Aliyu shi ai dan Makka ne, yana cikin al-Muhajirun. Al-Fadl shi ma daga Makka ne, to yazo yayi tarayya da waɗannan mutane guda biyu. To shine sai suka ayyana Aus bin Khawli, makwabcin Sayyidina Umar, sai zamanto cikin mutane guda uku da suka wanke Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan da aka zo za a sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kabarinsa. Shi dai wannan Aus din yana cikin wanda suka dauki gangar jikin Annabi mai albarka, suka sanya ta cikin kabarinsa. Aga Aliyu yana ciki, Al-Fadl yana ciki. Al-Fadl dama dan babban Annabi ne. Sai Qusam dan uwan Fadl, dan uwan Abdullahi dan Abbas, duka ƴaƴan Abbas ne. Mutanen da suka sa Annabi cikin kabari su hudu ne, da Aliyu dan Abi Talib Allah ya yarda da shi, da Al-Fadl bin Al-Abbas, da Qusam bin Al-Abbas, da wannan makwabci na Sayyidina Umar Aus bin Khawli. Su hudu suka sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kabarinsa. Wasu kuma malaman tarihin suka ce su biyar ne. Akwai Shaqran, maula na Annabi sallallahu alaihi wasallam, bawa ne na Annabi, bakin fata Annabi ya yanta shi, asalinsa dan kasa Habasha ne. To ya zama bawan Annabi. Abdurrahman dan Auf ya zama bawansa, sai ba da shi wa Annabi. Wata riwaya ta nuna Annabi ya saya gurin Abdurrahman dan Auf sai ya yanta shi. To da ya yanta shi sai zama maulansa. To sai zama lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, wannan yana cikin waɗanda suka sanya gangan jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kabarinsa. Wannan hadisi da muka karanta asalinsa yana cikin Bukhari, ko wannan nassi da muka karanta na Sayyidina Umar nassi ne wanda yake mai tsayi sosai, yana cikin Sahihul Bukhari. Kamar nan an yanko mana dan gabar da ake so mu dauka, wacce za ta nuna mana yanda Sayyidina Umar ke lazumtar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma asalin hadisin yana cikin Sahihain Bukhari da Muslim, hadisin Ibn Abbas Allah yarda da shi, yake bada labari cewa na zauna tsawon shekara guda ina so in tambayi Sayyidina Umar Allah yarda da shi, amma sai na gagara tambayarsa. saboda kwarjininsa da haibarsa. Sai wata rana ya fita aikin hajji, ni ma sai na fita wannan aikin hajjin tare da shi. Da muka je muka yi aikin hajji muka kammala, muna hanyar mu ta dawowa garin Madina, mun kamo hanya sai bukata ta taso wa Sayyidina Umar. Sai ya shiga daji zai je ya biya bukatarsa, yace sai ni kuma na tsaya ina jiran sa. Da ya kammala biyan bukatarsa ya dawo, na zuba masa ruwa yayi alwala. Sai na ce masa ina da wata ƴar tambaya da nake so na maka ya amiral mu'minin. Sai Sayyidina Umar ya ce yi tambayar ka. Sai ya ce waɗanne ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya zarge su a cikin alkur'ani cikin matan annabi, yake cewa wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Sayyidina Umar sai ya ce Aisha da Hafsa. Aisha da Hafsa ne su ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya ta alkur'ani ya zarge su. Annabi yayi sirri da Hafsa, ya ce ta ɓoye kar ta buɗa wa kowa, ta je ta buɗa wa Aisha. Wa iz asarra annabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi azharahu Allahu alayhi fa'arrafahu wa'arada an ba'd falarrafaha. Wa iz asarra annabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa'azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa'arada an ba'd falamma anba'a hadhihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allahu huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Wadannan sune ayoyin. Annabi yayi sirri da ɗaya daga cikin matansa, sai ta je ta buɗa. Allah sai ya bayyana masa sirrin da kai da wance ta je ta fallasa. To da yazo sai buɗa mata wani sashe, sai kau da kai bai buɗa mata sashen ba. Sai ta yi mamaki, ta ce wa ya baka labari, man an ba'aka haza, kala na ba'ali al-alimul khabir. Al-alimu masani shi ne bani labari, wato Allah ke. Shi ne Allah ce in ta tuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tazahara alayhi, in kun yi taimakekeniya a kansa da ke Hafsa da ke Aisha, sashe ya taimaka sashe a kan annabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allahu wa maulahu, shi kuma Allah shi ne majibincinsa. To a nan sai Abdullahi ɗan Abbas yake cewa Umar ɗan Khattab, Allah yarda da shi, ya ce wallahi na ɗau lokaci ina so in tambaye ka wannan tambayar kusan shekara guda, amma sai na gagara saboda kwarjininka. Sayyidina Umar ya ce a'a, kar ka sake yin haka. Duk wani abu da kake ganin ilimi a gurina, kake so ka tambaye ni, kar ka ji tararradi, kar ka ji tsoro, kar ka yi shakku, tambaye ni insha Allahu ni kuwa zan baka amsa. To anan ne sai Sayyidina Umar ya ɗauko bashi labari ta yanda aka yi ma har abin ya faru. Ya ɗauko masa kissan tarihin rayuwar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne ya yi shimfiɗi. Shi yasa na ce wannan ɗan bayani da aka yanko mana cikin hadisi ne wanda yake mai tsayi, wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Sayyidina Umar ya ce mun kasance a zamanin jahiliya, mata ba komai ba ne, ba mu ɗauke su a bakin komai ba, ba ma kimanta su, ba ma daraja su, ba su da haƙƙi, za a danne musu gado, ba su da ta cewa ba su isa su yi shawari ba, sai abin da namiji ya ga dama zai aikata, sai abin da ya ga dama zai aiwatar, mace ita sai dai ta zama ƴar kallo. Wannan a zamanin jahiliya. To amma da musulunci ya zo, sai kwata musu haƙoƙinsu, ya bi kadunsu ta ɓangarori daban-daban. In ji Sayyidina Umar yake ba da labari, ya ce wata rana na zauna a cikin gidana, sai na yi tsari zan yi kaza, zan je kaza, zan je kaza. Sai matarsa ta ce masa, matar Sayyidina Umar, sai ta ce ai da kaza da kaza da kaza kai. Sai ce to ke asuwa da har za su ce da kaza da kaza na yi. Sai ta ce to kai ɗan kaɗab, kai wane ne da ba za a tanka maka ba, alhali matan annabi suna tanka masa, Hafsa tana tankawa annabi. sai ce Hafsa ta ce kwarai kuwa Hafsa ai yarsa ce yar Sayyidina Umar to anan take sai ya tashi jikinsa yana rawa ya dauki rigarsa ya saka sai ya tafi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya je ya samu Hafsa sai ce yanzu ashe matsayinki ke Hafsa ya kai har in Annabi sallallahu alaihi wasallam zai magana ki tanka masa sai ta ce wannan ai ba ni kadai ba din matan Annabi haka suke Annabi zai magana sai su tanka sai ce to ki shiga hankalinki Annabi ba kamar kowa yake ba kar matsayin wasu daga cikin matan Annabi ya rude ki ki daidaita kanki da su yana nufin Aisha kar matsayin wasu daga cikin matan Annabi ya rude ki ki daidaita kanki da su ke matsayinki bai kai nasu ba ki tsaya a matsayinki ya ja kunnen ta ya gargade ta sosai sai ya shiga gurin Ummu Salama yake ce mata yanzu har matsayinku ya kai Annabi yayi magana ku tanka masa sai ta ce kai kai kuwa Umar komi sai ka shiga Ummu Salama tana da dangantaka da Sayyidina Umar tana da dangantaka da shi da yar babban mahaifiyar Sayyidina Umar to kaga tunda yanzu ya fito daga gurin yarsa to ai yana da daman ya shiga gurin umansa Ummu Salama tana matsayin umansa ce to shine ya shiga gurin ta tunda an ce wa anzir ashiratakal aqrabin in zaka yi gargadi kai gargadi wa danginka wanda suke mafi kusa to yanzu tunda ya kammala da yarsa bari ya je gurin umansa yar uwar mahaifiyarsa shine tace kai ko komai sai ka kutsa ka shiga ciki har ta kai ka ga al'amarin Annabi da shi da matansa a gidansa sai ka kutsa ka iyanwa bakinka yace anan sai jikinsa yayi sanyi yace sai ta karyar masa da gwiwa da ba ɗaya duk wani mataki ma da ya niyya zai dauka sai ya ji ba zai iya ba kawai sai ya juya sai ya koma gida yace to ana haka ba a dade ba wata rana yana zaune kawai sai ya ji an zo ana kwankwasa masa kofar gida da karfi da ya bude ya dauka sarkin Gassan ne suna tsammanin sarkin Gassan zai kawo musu hari zai kawo hari garin Madina sun zauna da shirin haka to da ya ji ana buga kofar da karfi yake cewa to wannan sarki fa ya afko mana gashi ba mu shirya ba yace sai na tashi da sauri na bude kofa sai nake cewa sarkin Gassan din ya hauro mana ne ya afko mana yace da naje sai na ga makwabcina wanda yake zuwa ya zauna majalisin Annabi a lokacin da ni zan tafi neman abinci na to anan ne sai yayi wannan bayani da aka yanko mana a wannan gaban yace da ni da makwabcina dama mun kasance mukan yi wakilci sashe na wakiltan sashe a majalisin Annabi idan yau ni na halarci majalisin Annabi shi kuma sai ya tafi neman abubuwan masarufi abin da zai rayu da shi da iyalansa tunda in mutum yace zai tare a majalisin Annabi to ina zai samu abin da zai ci to shine suka yi dabara yau sai wannan ya tafi neman abinci wannan ya zauna majalisin gobe sai su canja wannan sai ya tafi neman abinci wannan ya zauna a majalisi din yace to da na bude kofa sai na ga makwabcina dama mun kasance muna wakilci wajen halattar majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faru a majalisin na saukar da aya ko bayanin wata aya ko kuma umurni na Annabi ko hani na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko amsa wata fatawa da Annabi yayi ko wani abu ya faru Annabi yayi ya tsawatar a kai mummuna ko wani abu kyakkyawa ya faru Annabi ya tabbatar da shi duk wanda ya halarci wannan majalisin sai zo dan uwansa da labari gashi abin da ya faru a majalisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da na ga wannan makwabci nawa sai nake ce masa wannan sarki na Gassan ya afko garin Madina ne sai makwabcin nasa yace a ai al'amarin ya wuce duk inda kake zato kake tsammani ya tsananin sa ya haura haurowan ko afkowan sarkin Gassan garin Madina ai Annabi ya kaurace wa matansa sallallahu alaihi wa sallam yace ina jin haka sai nace Allah wadaran Aisha da Hafsa
in ji Sayyidina Umar. Tunda wancan ayar ba ya ce yayi bayanin cewar akan su ta sauka. Wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'mini. Yace to anan sai na tashi da rawar jiki na tafi gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Har zuwa karshen kissa din, kissa tana da tsayi sosai. To amma abin da yasa na dan yanko mana hadisin dan mu fahimci wannan lafazi da aka kawo mana ina ne asalin sa, wato nassi ne wanda yake mai tsayi, hadisi ne na Ibn Abbas wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Idan mun kula mun fahimci wannan nassi, zai fito mana da yanda Sayyidina Umar yake kwadayin lazumta Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa yana da bukatu. To koda bai lazumci Annabi ba, zai lazumci hukuncin da Annabi yayi da ilimin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ta gurin wa, ta gurin makwabcinsa. Yace wa hadhal khabaru yuqifuna ala yanbu'il mutadaffiq alladhi istamadda minhu Umar ilmuhu wa tarbiyatuhu wa thaqafatuhu wa huwa kitabullahi alhakim alladhi kana yanzilu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam munajjaman ala hasabil waqa'i' wal ahdath. Yace wannan dan hadisi da muka karanta ko dan nassi da muka karanta zai tsayar da mu akan yanda Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya samo ilimin sa daga makubbuga wanda yake mai karfi, makubbuga wanda yake mai karfi ya samo ilimin sa da tarbiyyar sa da kuma wayewar sa. A ina ya samo ilimin sa? Daga littafin Allah madaukakin sarki wanda ake saukar wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ake saukar da masa kadan kadan gurgudan faruwan abubuwa da aukuwan su. Wa kana ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam yaqra'uhu ala ashabihi alladhina waqafu ala ma'anihi wa ta'ammaqu fi fahmihi wa ta'assaru bi mabadi'ihi wa kana lahu 'aniqul athari fi nufusihim wa 'uqulihim wa qulubihim wa arwahihim. Wato shi wannan mabubbuga ko madogara da Sayyidina Umar ya samo ilimin sa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance dama yakan karantar da sahabbansa. Wannan yasa sahabban nasa suka fahimci ma'anonin ayoyin wannan littafi din gurgudan karantarwa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake musu, kuma suka yi zurfi wajen fahimtan wannan littafi na Al-Qur'ani, kuma suka tasirantu da abubuwan da suke kunshe cikin wannan littafi na Al-Qur'ani. Wannan sai zamanto yana da tasiri mai zurfi a cikin zuciyarsu. Qur'ani ya zamanto yana da tasiri wanda yake mai zurfi cikin zukatansu da hankulansu da kuma rayukansu gabaki daya. Kusan wannan za mu iya cewa shimfiɗi ne mawallafin wannan littafi yayi dangane da nazumtan Sayyidina Umar ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inda yace wa kana Umaru wahidan min haula'i. Idan mun dauka tun daga wannan shafi na 50 mu taho shafi na 51 shafi na 52 zuwa shafi na 53 duka maimaici ne da hashu, wato in nace hashu kaman duka bayanai ne wanda ire-iren su sun gabata a baya, aka yi ta maimaita wasu kuma kusan za a ga bukatuwa gare su babu yawa sosai. To ina ga za mu tsallake waɗannan saboda za su bata mana lokaci, duka bayanai ne wanda kusan akwai maimaici ciki, wasu kuma za ka ga bukatuwan mu gare su babu yawa. Mun fi so mu tafi kan asalin point din, lazumta Sayyidina Umar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To mu tafi karshen shafi na 53 inda yake cewa wa fin niqatil qadimati sanubayyinu bi idhnillahi ta'ala mawaqifahu fil mayadinil jihadiyya ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd as-suwari min hayatihi al-ijtima'iyyati bil madinati fi hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga anan nan ne zai ci gaba da fito mana da zubo mana da kwararo mana gabobi wadanda sayyidina Umar ya kasance yake lazumta annabi sallallahu alaihi wasallam tunda babin da ya kulla kenan lazumtar sayyidina Umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam to can muqaddimar da yayi wacce muka karanta ta isa ba sai mun bata lokaci sosai akan muqaddima ba sai mu tafi kai tsaye zuwa ga point din dan bayane kan yanda sayyidina Umar ya lazumci annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin rawa da yayi ta takawa a gabobi daban-daban sanda yake tarayya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yace wa fil niqat al qadima a cikin point din nan da suke tafe sanubayyinu bi idhnillahi ta'ala mawaqifahu fil mayadin al jihadiyya ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace zamu bayyana da izinin Allah madaukakin sarki rawan da sayyidina Umar Allah yarda da shi ya taka a fagage na yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idan an duba an ga yakukuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duka babu wanda ya fita face sayyidina Umar ya fita tare da shi duk kuma yakin da sayyidina Umar ya fita tare da annabi akwai rawa da ya taka to kaga wannan zai fito mana da lazumtar sayyidina Umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam bata takaita ga lazumtar sayyidina Umar ga annabi ba a yana da tasiri wanda za a iya ambato ba ɗaya ba ba biyu ba وبعض الصور من حياته الاجتماعيه بالمدينه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم sannan bayan an bayyana mana rawa da sayyidina Umar ya taka a fagage daban-daban na yakukuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita sannan za a bayyana mana rawa da ya taka a zamantakewa na cikin garin Madina a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwalan na farko Umaru radiyallahu anhu fi mayadin al-jihad ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anan za a fara mana bayani rawa da sayyidina Umar ya taka a fagage na yaki wanda aka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ittafaqa al-ulama'u ala anna Umara radiyallahu anhu shahida badran wa uhudan wal mashahad kullaha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaghib an ghazwatin ghazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malaman sira da malaman tarihi sun yi ittifaki ma'ana babu sabani tsakanin malaman sira da malaman tarihi cewa sayyidina Umar Allah yarda da shi ya halarci yakin Badar sannan kuma ya halarci yakin Uhud mun san duk wanda ya halarci yakin Badar yana da kima gurin Allah yana da kima gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yakin Uhud duk wanda ya halarce shi yana da kima gurin Allah yana da kima gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sauran yakukuwa da annabi ya fita kowane yaki yana da nasa matsayi dube ga wanda suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yakin to duk yakukuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita malamai ba su yi sabani ba kan cewa sayyidina Umar ya fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam walam yaghib an ghazwatin ghazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wata yaki da sayyidina Umar bai fita ba matukar annabi ya fita wannan yakin zaka tarar sayyidina Umar ya fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to misali na farko da zamu dauka daga cikin yakukuwan da sayyidina Umar ya halarce su tare da annabi wanda zai tabbatar maka da lazumtarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce gazwatu badar yakin badar wacce ta faru a shekara ta biyu bayan hijira a cikin watan Ramadan yakin Badar ta faru sharaka Umaru radiyallahu anhu fi ghazwati Badr wa inda mastashara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashaba qabla al-ma'arakah تكلم ابو بكر رضي الله عنه اول من تكلم فاحسن الكلام ودعا الى قتال الكافرين ثم الفاروق عمر رضي الله عنه فاحسن الكلام انن ان فاركاو منا irin rawa da sayyidina Umar ya taka a yakin Badar wato an dauki misali na farko cikin misalai na yakukuwan da annabi yayi wanda sayyidina Umar ya fita tare da annabi shine yakin badar yace sharaka Umar radiyallahu anhu fi ghazwati badr sayyidina Umar Allah yarda da shi yayi musharaka a yakin badar wa inda mastashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabahu qabla al-ma'araka ma'araka gabanin fara yaki annabi ya shawarci sahabbansa to lokacin da annabi ya shawarci sahabbansa takallama Abu Bakr radiyallahu anhu awwalu man takallama fa ahsana al-kalam Abu Bakr shine farkon wanda ya fara bada shawari kuma shawarin sa yayi kyau ya bada shawari wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan annabi ya tafi kawai kar yayi tararrabi yakin nan da yayi azama zai je ya tafi suna tare da shi duk inda ya shiga ba za su tabar da shi ba wada'a ila qitalil kafirin sayyidina Abu Bakr yace aje a yake su ya rasulullah Allah yana tare da mu thumma al-faruq umar radiyallahu anhu fa ahsana al-kalam sayyidina Umar shi ma da yazo sai ba da shawari kwatankwacin shawarin sayyidina Abu Bakr cewa aje a yake waɗannan mutane sannan duk inda annabi ya tafi suna tare da annabi wada'a ila qitalil kafirin shi ma yace aje a yaki kafirai sayyidina Umar kenan kenan yanzu an samu rawa na farko da sayyidina Umar ya taka kyakkyawa shine shawari da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kan a fita yakin badar kar a koma aje a yaki waɗannan mutane sai rawa na biyu da sayyidina Umar ya taka a yakin badar wato ya taka rawa waɗanda suke masu tarin yawa wanda ababen yabo ne ababen ajinjina masa ne shi yasa tarihi ya kiyaye mana shi ake ambatansa a yau wannan rawa na farko kenan sai rawa na biyu da sayyidina Umar ya taka wa qatala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu khalahu al-As ibn Hisham wannan rawa na biyu da sayyidina Umar ya taka na'am oke na yi tsallake ko rawa na biyu da sayyidina Umar ya taka wa kana awwala man istashhada oke tayib wannan ba rawan da ya taka bane dan karin bayani ne wa kana awwalu man istashhada min almuslimina yawm badr mihja'u maula umara radiyallahu an dan karin bayani yake mana yace a wannan rana na yakin badr farkon wanda yayi shahada shine Mihja maula na sayyidina Umar Mihja wannan shi ma yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa Mihja bin Salih dan asalin garin Yaman ne aka kamo shi cikin kamammun yaki da aka zo da shi ya zama cikin kasan sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya yanta shi wannan tun farkon komawa garin Madina annabi yakan tura sahabbansa su fita rangadi to wani rangadi da suka fita suka tafi Yaman anan aka kamo kamammu aka taho da su sai zama Mihja bin Salih wanda yayi shahada a yakin Badar mutum na farko da ya fara shahada a yakin Badar ya zama cikin kamammun da aka zo da su sai fada cikin kasan sayyidina Umar da ya fada cikin kasan sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya yanta shi shi ko yana yanta shi ya musulunta sai zama yana cikin as-sabiqun al-awwalun tunda farkon zuwa garin Madina ne aka kamo shi kuma aka yanta shi sannan ya musulunta atake ibn manda ya rawaito da sanadin al-kalbi zuwa ga ibn Abbas Allah ya yarda da shi cewa wannan mutumi da ya fara shahada a yakin Badar Mihja yana daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ta Al-Qur'ani na cikin suratul An'am wanda Allah yake cewa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wannan kafi ne ko bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay an'am ne ko kuma min hisabika alaihim min shay fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin to wannan riwayar kalbi shi malaman hadisi sun mayar da hadisin sa ma'ana kamar riwayar ba ingantacciya bace sannan kuma idan an dubi hakikanin matanin kaman akwai nakara cikin matanin wannan ayar an saukar da ita ina a Makka annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin manya zarata cikin mushrikai suka zo suka kebe da shi suka ce mu wayannan makaskantan wayannan bayin bakaken fata ba za mu iya zama da su a majalisin ka ba ka kebe su a wani guri mu ma ka kebe mana majalisin mu to annabi yana kwadayin wadannan mutane su musulunta saboda in sun musulunta al'umma da yawa za su musulunta karkashin su jagorori ne mabiyan su za su musulunta annabi har ya fara tunanin ya aiwatar da bukatar su sai Allah ya hana shi yace wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha karka kori wadanda suke neman yardan ubangijin su safe da maraice suke bauta masa yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabi bihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay sannan Allah yace wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi Allah yace kai hakuri ka zaunar da kanka a cikin su wadanda suke bauta wa ubangijin su safe da maraice to annabi sai bai karbi shawarin wadancan mutane ba to kun ga wannan mutumi kuma an ce farkon koma garin Madina aka je aka kamo shi a Yaman cikin kamammun yaki ya musulunta ita kuma aya ta sauka a Makka kaga wannan yake nuna wannan nassi cewar yana cikin wanda aya alqur'anin nan ta sauka a kansu akwai nakara ciki kenan bai inganta cewa yana ciki ba shine dai mutun da farko da ya fara shahada ya ranan yakin Badar kamar yadda aka mana bayani anan gabanin ma a fara yaki yayi shahada lokacin an zo ga sahunan na mushrikai ga sahunan musulmai sai wani cikin mushrikai ya harbo kibiya wanda ba a san waye ya harbo ba tana zuwa sai ta samu wannan mutumi Mihja bin Salih a take sai ya mutu to shi yasa ake cewa shine mutum na farko da ya fara shahada a ranan yakin Badar to shine anan yake mana bayani cewa kana awwalu man istashhada min almuslimina yawm badrin Mihja maula Umara radiyallahu anhu farkon wanda ya fara shahada a wannan rana na yakin Badar shine Mihja maula na sayyidina Umar wato bawa ne na sayyidina Umar ya yanta shi sai ya zama maulansa to anan za ambata mana rawa ta biyu da sayyidina Umar ya taka wa qatala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu khalahu al-Asa ibn Hisham dariban bil qarabati ard al-ha'iti amama rabitati al-aqida sayyidina Umar Allah yarda da shi a ranan yakin Badar da hannunsa ya kashe kawunsa al-As bin Hisham da hannunsa ya kashe kawunsa al-As bin Hisham yayi watsi da dangantaka na jini ya maida hankali kan dangantaka ta musulunci ya maida hankali kan aqida yayi watsi da dangantaka ta jini bayansa ya maida hankali kan dangantaka ta ne ta musulunci wato ya fifita musulunci akan kusaci inda wannan mutumi kawunsa ne makusancinsa ne to amma wannan bai hana shi ya kashe shi da hannunsa ba wannan rawa na biyu da sayyidina Umar ya taka a wannan yaki na Badar bal kana yafkharu bidhalika ta'kidan li hadhihi al-fikra sayyidina Umar yana fa al-fahari da haka kisan wannan kawunansa da yayi kawunsa yana fagen mushrikai shi yana fagen musulmai yana al-fahari da haka wa ba'da intihai al-ma'araka yanzu ambata mana rawana uku da sayyidina Umar ya taka a yakin Badar wa ba'da intihai al-ma'araka ashara bi qatli asar al-mushrikin bayan an kammala yaki an kamo kamammun yaki an taho da su annabi sallallahu alaihi wasallam mun san bisa al'adarsa yakan shawarci sayyidina Abubakar ya shawarci sayyidina Umar musamman abin da babu nassi akai to da yazo da kamammun yaki sai shawarci sayyidina Abubakar in ba amince ba bayani shigen wannan ya gabata a baya sayyidina Abubakar sai ya ce ya rasulullah waɗannan ƴaƴan dangi ne da ƴaƴan dan uwa tunda daga Makka suka fito mu ma duk ƴan Makka ne kuma duk yanci kabila ne wani zaka samu dan babban ka ne wani dan kawun ka ne wani dan uman ka ne wani ma zaka samu dan uwan ka ne duka ƴaƴan dangi ne da ƴan uwa abinda nake ga yafi inji sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah shine yanzu a ba su dama kowa ya fanshi kansa idan suka fanshi kawunan su zamu iya ribatuwa da riba guda biyu na farko dukiyar da muka karba daga gurin su zamu ƙara ƙarfafa kawunan mu ta fiskan sayan makamai da kuma fiskan ƙara tanadi wadakarun musulunci sannan riba ta biyu su da muka sake su suka fanshi kawunan su suka tafi za su ga mun kyautata musu wataƙila hakan ya sa su shiga musulunci kaga ra'ayi ne mai kyau sayyidina Abu Bakar ya bijiro da shi amma sayyidina Umar da yazo wani shawari ya bayar sai ce ya Rasulullah duka a filla kawunan su kar a bar mutum ɗaya kai labari cikin su to shine anan gurin yake mana bayani ashara bi qatli asara al mushrikin yayi ishara ya bada shawari wa annabi ya bi dukkan kamammun yaki na mushrikai mutan makka da aka zo aka yakin badar aka ci su da yaki duka annabi ya bi su duk ya filla kawunan su sayyidina umar shi kuma menene hanzarin sa saboda wannan shi zai kara wa musulmai izza a fahimci cewa fa ba wai abin duniya ba ne a gaban su ba shi suke so ba su musuluncin suke so shi yasa da suka kama mutanen nan ba su ba su dama sun fanshi kawunan su ba duka aka filla kawunan su annabi sallallahu alaihi wasallam sai karkata zuwa ga ra'ayin sayyidina Abu Bakar to shine Allah ya saukar da aya alqur'ani ya zargi annabi sallallahu alaihi wasallam aka karfafi ra'ayin sayyidina Umar aka karfafi ra'ayin sayyidina Umar wa fi tilkal hadithati durusun wa ibarun azimatun a cikin wannan hadisa wace hadisa kenan hadisa na kamammun yaki akwai darussa masu tarin yawa da kuma izina da za a dauka mai girma to yanzu mun samu matakai guda uku wanda sayyidina Umar ya taka rawa a kansu a yakin badar wa inda ma waka al-abbas ammun nabi sallallahu alaihi wasallam fil usari harisa umar ala hidayatihi wa qala lahu ya abbas aslim fa wallahi nan gurin akwai typhoon arrow la in akasa ba la in bane li an tuslima ahabba ilayya min an yuslima al-khattab wa ma dhaka إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك وعندما وقع العباس أم النبي صلى الله عليه وسلم في الأسر لوكتن دا عباس يفاد أتكين كام من ياكي ببان النبي كان صلى الله عليه وسلم حرس عمر على هدايتي عمر سيك وأيت ودم مسلنت سيسو إنما أتيا مسلنت idan ma a ce babban annabin nan al-Abbas ya karbi musulunci sai yake cewa Abbas ya Abbas aslim yace ya Abbas ka musulunta li an tuslima ahabba ilayya min an yuslima al-khattab yace wallahi har cikin zuciyata musuluntarka yafi soyuwa gare ni sama da musuluntar mahaifina al-khattab me yasa me dalili wannan zai ƙara fito maka da soyayyar da sayyidina Umar yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma zaka illa lima ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu islam ba komai yasa na fifita musuluntarka akan musuluntar mahaifina ba sai yanda naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ka musulunta musuluntarka zai burge annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa na fifita musuluntarka nafi san musuluntarka sama da musuluntar mahaifina al-Khattab kaga wannan zai fito mana da irin soyayyar da sayyidina Umar ke yi wa annabi kuma zai ƙara bayyana mana lazumtarsa ga annabi har ya fahimci abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake so wa kana min bainil usra khatib quraish suhail bin amr nan ma akwai wawun ya fadi ba suhail bin umar bane suhail bin amr akwai wawun da ta fadi daga cikin waɗanda aka kamu wato nan za a ambata mana rawa na hudu da sayyidina Umar ya taka a yakin da ya halatta na Badar tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana min bainil usra cikin kamammin yaki khatibu quraishin akwai mai khutuban quraishawa mai wakiltar su yawanci mun san a dabi'a ta larabawa a duk inda aka je ake so su fito da ra'ayin su to akwai wanda yake mai baki wanda yake da zalakar harshe wanda zai wakilce su ya isar da manufofin su a cikin su yawanci laraba haka suke za a samu wannan kabilar wane shine wakilinta wannan nan kuma in ka tarar zaka samu yana da zalaka ta harshe yana da fasaha ta magana a duk inda ya tsaya yayin magana sai ya gamsar sai ya ja hankulan mutane to shi wannan Suhail bin Amr shine khatib na mutanen Makka khatib na Quraishawa to shike wakiltar su a duk gurin da aka je shike fito da manufofin su shike yin bayani a madadin su to sai aka wayi gari cikin waɗanda aka kamo a kamammin yaki na Badar wannan Suhail bin Amr din yana ciki wannan Suhail bin Amr bin Abd Shams bin Abdud yana cikin manya-manya cikin Quraishawa yana cikin jagorori na Quraishawa musuluntar sa ya dan yi jinkiri har zuwa wajejen Fathu Makka shine wanda lokacin sulhul Hudaybiyya Annabi sallallahu alaihi wasallam da Quraishawa suka hana shi ya karasa garin Makka ya je yayi umra lokacin da ya fito da shi da sahabbansa daga garin Madina suka iso wannan guri da ake kira Hudaybiyya suka hana shi ya je yayi umra wanda suka turo ya wakilce su a zauna a kullayar jejeniya tsakanin su da Annabi shine Suhail Suhail bin Amr wannan sahabi shi suka turo ya zo ya wakilce su Annabi da ya ganshi yana tawa sai ya ce alhamdulillah al'amarin ku zai saukaka tunda an turo Suhail ai shine ma'anan Suhail ko al'amarin ku insha Allah zai saukaka yace kad sahalallahu amrakum lalle Allah madaukakin sarki zai saukaka muku al'amarin ku wannan sahabi yana da falala mai tarin yawa ina ga lokaci ba zai ba mu dama mu ambace su ba gabanin mu je mu ga rawar da Umar ya taka game da shi saboda kurewan lokaci za mu tsaya anan abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuben harshe Allah gafarta mana idan mun zo karatu na gaba za mu ga sauran rawa da sayyidina Umar ya taka a wannan yaki na Badar gabanin mu je yaki na Uhud wanda shima ya fita tare da Annabi shima ya taka rawa ba daya ba ba biyu ba Allah yarda da shi wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika